Maza har da mata kumar maso zan yi shela zan ba ku labari da najiyo a tarihi an ce miyo azumi sam karma zan masu barna kuma mun yi amanna mata maza ƴan uwana ni na yi niyya na ɗauka har a raina azumi ibada ne marke ta guje ƴan uwana Qur'ani shine zam aboki na mu yawai ta karatu ba gajiya a dare da rana Allah falala akwai tari Ramadan sadaka miyo ko babu yawa gaba zai zama jari Ramadan mutuba ga Allah dan ya zama cike buri Ramadan murki sallah da salati a kullum su zamfari Ramadan taimako in an zo mi karma zama su yungori Ramadan komai namu ya zama kaire sam karma yo shiri Ramadan sam karma yo waita maganganun da ba su bane tsari Ramadan in arba ki kaka ma to kafarta alkhairi Ramadan ayyuka na musu zama nagari dan mu samu annuri Ramadan zukatan mu kai buri Ramadan mu roka muna kai Ramadan a wannan mata mai alfarma wayan mu zai sha Ramadan ya rabbi mun duka domin habibin Ramadan sunan ka zarka ka Ramadan kai mun na maganin abinda take da me Ramadan domin ba za mu iya ba Ramadan albarmar watan Ramadan rabbi ka share kukan Ramadan ka yafe zunuban mu Ramadan anas koi ki waqi nasir ya umar
sauti daga areoblog.com